Shugaban na Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi jawabi ne na mintuna 12 cike da muhimman batutuwa musamman batun kawar da talauci tsakanin al'umma. Yace mu da ake kira kasashe masu tasowa mu ne muka san abin da ake nufi da talauci saboda lamari ne da muke tare da shi a koda yaushe kuma yana zubar mana da mutunci. Kawar da talauci a cewar Nana Akufo Addo shine mizani da ake auna gwamnatocin kasashen mu, don haka wajibi ne kowace kasa ta tashi haƙanta yaki ta kawar da talauci kuma ta samar da arziki ga jama'arta. Sai dai ya nuna takaicinsa akan talin arziki da Allah ya yi ma Afirka, yana cewa
it should not be lost on anyone that the minerals on which the world depends to move industry and manufacture are mostly available in Africa, and yet we who own these fundamental resources by birthright have remained poor.
Yace bai kamace mun manta albarkatu da duniya ta dogara akai wurin tafiyar da masana'antu da kera abubuwa daga Afirka suke ba, amma har yau ita Afirka dan kanta tana cikin talauci. Ya kara da cewa
do not seek to blame outsiders for our problem since we are being asked to find multilateral solutions. I believe it is worth pointing out
ba ina dora laifi akan wasu da ba su a Afirka bane, da yake mun taru a nan ne domin samun mafita na bai daya. Dole ne in bayyana wannan rashin adalci da ake samu wurin yaki da talauci. Nana Akufo Addo ya tabo batun sauyin yanayi wanda duniya ke fama da ita. Sai dai wasu ƴan Ghana sun je harabar Majalisar Dinkin Duniya suka yi zanga-zangar kinjirin gwamnati, inda wasu su make cewa
sunana Hajiya Abuye Umma, uwan sarkin zangon nan ga Amerika. Ghana abinda da Ghana ke dauka yanzu ba mu iyawa. Ya'yanmu muna need very 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 good education. Ka ce zaka kawo free education. Yanzu gana ya kola ba iko yaro budurwa ta fita an kame ta an kidnap. Yaran mata ta kurabi guda uku har yau ana kashe polisai, ana kashe sojoji. Yaya za mu yi cikin kasan Ghana? Iyayenmu na Ghana, ya'yanmu na Ghana, danginmu duka na Ghana. Nana Akufo Addo ya bata mana gari.
Ni ne Alhaji Abdurrahmani Abubakar, muna roƙon shi saboda Allah da Annabi ya rage mana kudin petrol, don petrol ke rike da duniya duka. Kudin lori zan bar gidawo an kare 10% duka mutane na jini kuma ba aiki. Yayi kokari saboda Allah da Annabi ya duba ya rage mana petrol na ya zo kasa.
Shi ko Samson ne a je saki wanda yake yabawa wasu shirye-shiryen gwamnatin Ghana cewa yayi.
This is the time that our president is coming out with a lot of visions, and it is clear because even we that are outside we can feel the impact of the free education and free.
Yace yanzu ne shugaban kasar mu yake bullowa da manufofi masu inganci, kuma a fili lamarin yake saboda mu da muke kasashen waje muna gani a kasa musamman batun makaranta a kyauta da wasu abubuwa, kuma hakan ya sa na samu sauki wurin aikewa da kuɗi zuwa gida. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa, daga zauren taro na Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York.